in baye sabu wake saransa kaunar sa gare ni ba sasa na fadi ya tashe ni ina ciwo ya bon magani kudin makaranta ya bani in ba almasihun ba wani to kamar yayan zaki jikin kamar yan awaki masu gulma amar ku da baki ku sa ido ku sha mamaki ai muna ci muna sha ba ma harka da sha 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 so mace miki nan a sha yes ruwan rai sha sha sha
yes kana burge ni yo yes kana burge ni yes kana